أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله za mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine Al-Jami'us Sahih na Al-Imam Al-Bukhari wanda wannan shine darasin mu na 65 ina rubutu na 65 ga in muhara ina mai horin cikin shaida muku littafi na harga iso alhamdulillah kuma yau daga cikin shi ma za a samu wani alheri ya taho ran juma'a da ja a cikin kwana biyu da rabi na kare mujallal na farko na shiga na biyu ma na kai safa ta 170 kuma yashi sosai dan saboda ya kasance ya taho a bisa ranar da weekend ne babu wani abun nan kuma karantawa ta neman fa'ida wanda har fawaid din da nake bukata ina rubuta su wanda wasu ne ma daga ciki zan makaranta mujallal na farko duka bayani ne akan muqaddima ce duka mujallal na 1 da na 2 duka muqaddima ce wannan yana bayani da dan wani juz'i na 2 na 2 a cikin shi aka fara darasin kamar yadda ya kasance kowanne littafi inda har ya kasance mallaki na ne a bayan shi zaka ga inda na rubuta ranar fara shi da datakin da yar inda na fara shi haka nan sabkar shi ita ma kowanne mujallal din ba littafin duka bi sifa amma kowanne mujallal kin ranar fara shi da yar kin fara shi da kuma wannan kin shi yanzu nan masalan juma'a 13 da watan mai 2022 a karhe 9:20 na fara shi kuma na kare shi a wani lokaci yawa karshen shi 15 da watan men kin 2022 a 11:38 kenan dukan su wuni biyu ne da yan awoyi da saboda rubutun shi yana da rubutu mai kyau kuma an mishi aiki mai kyau wanda sosai sun bashi haƙin shi sun masu ta haƙiƙin nan a ciki yayi magana akan mahimmancin ilimin hadisi yake cewa ai ilmu anna anfa al-ulum ash-shar'iyya wa miftahuha wa mishkatul adillati as-sam'iyya wa misbahuha ka sani cewa mafi amfanin ilimi na shari'a da kuma mabudin ilimi da kuma haske na ilimi wanda yake na sam'iyya da kuma mukutulul ilimi wa umdatul manahij al-yaqiniyya wa ra'asuha madogara ta manahij na tabbas da kuma shugabanta ma wa mabana shara'i al-islam ususuha magina ta shari'o'in musulunci da matanadinta wa mustanadur riwayatul fiqhiyya kulluha dukkan wata riwaya ta fiqhu madogararta da makomarta ma akhazul fununud diniya dukka hawa jillaha gurin daukan addini babban shi da karami wa uswatu jumlatul ahkam wa usuha abun koyi a cikin jumla na hukunce hukunce da kuma tushen su wa qa'idatu jami'ul aqaidu asliha da qa'ida ta dukkan aqida ta musulunci da asalinta wa sama'ul ibadatu qutubu madariha da dukkan wata ibada da ake ji da kuma makewayarta da markaz na mu'amala ga baki ɗayan su huwa ilmul hadisi sharif ilmin hadisi ne mai girma allazi tu'rafu bihi jawami'ul kalim da shi ake sanin jawami'ul kalim na annabi alaihi salatu wassalam wa tanfajir minhu ya nabiul hikam da shi ake sanin mabubbuga ta hikima wa taduru alaihi raha shar'u bil asar da shi ake sanin tahuna ta shari'a take kewayawa da hadisai wa huwa mulaki kullu amrin wa nahi shine jagoran dukkan wani umarni da hani wa laulahu laqala man sha'a ma sha dan ba ilimin hadisi ba da kowa sai faɗa abin da yake so wa khabada an-nasu khabada ashwa da mutane sun yi takwaramniya kwaramniya ta makahi wa rakibu matana amya da sun hau abun hawa makahu ka hau raqumi makahu mitattahiya kai bisa kaya zubda ka fadu ba liman jadda fi aljanna tayi maraba ga duk wanda zage damtse cikin neman ilimin hadisi wa hasala minhu ala tanwih kuma ya samu ilimin hadisi da kyakkyawar niyya yamluku min al-ulum wa an-nawasi duk wanda ya same shi ya mallaki kokuwar ilimi wa yuqarrabu min atrafi al-ba'id al-qasi duk wani abin da ke nesa ya kusanto shi kusa yace wa mallam yarda amin durrihi duk wanda bai kwankwada ba daga ilimin hadisi walam yakhadhu fi bahri bai kutsa cikin tekun ilimin hadisi ba walam yaktatu min zaharihi bai ciro ƴaƴan itatuwa na ilimin hadisi ba summa ta'arrada lil kalam fil masail wal akam kuma yake so ya sa kanshi cikin bayani akan mas'aloli da hukunce hukunce faqad jara fi ma hakama yayi zalunci akan hukuncin shi matukar baka da ilimin hadisi kake kokarin dora mutane da ba su fatawa da karantar da su sunanka azzalimi wa qala ala allah ma lam ya'lam kuma ya ga ma allah abinda bai fada ba kaifa huwa kalamu rasulullah ta ya za a yi muzance ne na manzon allah wa rasulu ashrafu al khaliqi kulluhum ajma'in manzon mun san cewa shine hiyayyen halittu gabaki daya wa huwa tilu kalamullah shike bi zancen shi shike bi mazancen allah wa sani adullatul ahkam shine dalile na hukunci na biyu masdarul hukm shi na harko shine na harko shine qur'ani mai shine hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ulumul qur'ani wa qa'idul islam bi asriha wa ahkamiha shari'al mutahhara bi tamamiha yace dan saboda ilimin qur'ani da aqida ta musulunci gabaki dayan su suna tabbata ne da hadisai masu tsarki wa qawaidu tariqatil hikka bi hazafiriha qawaidu din shari'a gabaki dayan su daga harko har karshe sun tabbata ne akan hadisi wa hakazal kashfiyatil aqaliyya bi naqiriha wa qadmiriha hakanan kashafna al-aqaliyya kananan su hank ilimi al-aqaliyya shine ilimi wanda hankali yake doka ba shari'a ba ilimi na hankali shi kanshi annabi alayhi salatu wasallam cikin hadisai ya bayyana komi inda mutun yayi kokarin ihada da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da zai bashi mamaki hatta abin da ke gudana a cikin zamanin shi tatawaqqafu ala bayanihi sallallahu alaihi dukkan su akan bayanin annabi alayhi salatu wasallam suka tabbata fa kullu qawlin yusaddiquhu qabrul rasul dukkan wata magana da magana annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar da ita fa huwa al-asahul lil qabul ita ce daidai da amsa wa kullu ma la yasa'iduhu al-quran wal hadith dukkan abinda qur'ani da hadisi bisu dace da shi ba fa zalika fil haqiqati safsatatun bila burhan wannan a haqiqanin lamari kwaramniya ce wadda batta da hujja wa malhaqu illa fima qalahu ar-rasul gaskiya tana cikin duk abinda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam amila bihi ko ya aiki da shi aw qarrarahu ko ya tabbatar da shi aw ashara ilayhi ko ya yi nuni zuwa gare shi aw tafakkara fihi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tunani akan shi aw qadara bi balihi ko ya darsu a zuciyar shi aw hayasa bi khaldihi wastaqama alayhi ko ya zo a cikin abinda annabi ya tabbatar da shi ya rayi akan shi fayalahu min ilmin sida bi damihi alhaq wal huda ya kai cin ilimin da Allah madaukin sarki ya cakuda shiriya tana cikin shi wani dabi'unki hil fawz bid darajatil ula wanda gabaki ɗayan samun darajoji na kiyama gabaki ɗaya Allah ya rataya su a cikin ilimin hadisi me yasa dan saboda ya kasance shine yake bayyana qur'anin kanshi mun ga a tafsir bil ma'sur annabi ne sallallahu alaihi wasallam zai ce mu wannan aya ga abinda take nihi kenan idan babu wannan hadisin ayan qur'anin ma ba zan fahimci me yake nihi ba annabi shi yasa wani yake cewa daga cikin salaf alquran ahawji ila sunna min alquran ila sunna qur'ani yahi buƙatuwar hadisi gami dan saboda suke fassara hadisan aga suke fassara qur'ani a gane me yake nihi in ce wa hazihi al-umma inma ta'khudhu al-hadisa an siqal ma'ruf fi zamanihi kuma wannan ilimin hadisin mu sani cewa wannan al'umma suna amsa shi ne daga siqa amintaccen mutum a cikin zamanin shi al-mashhur bi sirqi wal amana wanda aka san shi da gaskiya da amana an mislihi daga kwatankwacin shi duk wanda ya karanci ilimin mustalawul hadisi ya ga yadda magabata suke kokarin kare maganar annabi alayhi salatu wasalam hatta tatanaha akhbarum har zuwa karshen labarin daga na ɗaya na biyu har zuwa karshen babu wani tadarrukin ƙarya ko da an samu wani dan shakku akan cewa wani abu zai iya shigowa kawai sai a mushi hukunci da cewa da ifi ne summa yabhasuna ashaddal bahasa ta ya'rifu al-ahfaz fal-ahfaz sannan su ta bincike he matukar bincike he sun san waye he har da sannan waye bi mushi wal-abdu fal-adbu su san cewa waye he kiyaye wa sannan kuma waye zama tare da annabi alaihi salatu wasalam wanda ya zama tare da ma'abucin wannan hadisin wanda ya kawo dan saboda a hudda kuskure a cikin maganganun annabi alaihi salatu wasalam abu hatim ar-razi Allah ji kanshi yake cewa lam yakul fi ummati minzu an khalaqa Allah tun Allah ya halicci duniya gabaki ɗaya ba a samu amintattu ba wanda suke kiyaye maganganun annabi alaihi salatu wasalam sai cikin wannan al'umma Allah ya kawo wanda zai su kiyaye hadisan annabi alaihi salatu wasalam riwayatul hadis Abdullah ibn Tahir yake cewa riwaya hadisi ba tare da isnadi ba amalu zamana aiki ne na ɗan zaman banza fa inna isnadul hadisi karamatu min Allah li ummati Muhammad isnadin hadisi karama ce Allah ya ba ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Shafi'i Allah mashi rahama yake cewa misalin mai neman ilimin hadisi ba tare da sanadi ba yace misalin mai neman icce ne cikin dare cikin tsakiyar duhu ya tahi yin icce ba hutula zai hado a cikin shafiha afa'a ya ga muqatan mace ya yarda guhu wanda zai zama ajalin shi wallahi dari ba tare da ya sani ba yana cikin kamar da mai mukama yake cewa aka khabitu lailin a muqaddimar shi kamar wanda zai kasance mai kwaramniya ne da neman icce da daddare ya dauko hammaciji Yazid ibn Zurayy yake cewa kowane addini yana da dawakan shi dawakan wannan addini sune malaman hadisi Ibn al-Mubarak yake cewa isnadin nan addini ne dan ba isnadi ba da kowa ya faɗa abin da yake so yake cewa wanda ke neman hadisi ba tare da isnadi kamar misalin mutum ne yake neman ya hau baini ba tare da wannan ba tare da kuranga ba Malik ibn Anas yake faɗawa innahu la zikrul laka wa liqaumika suratu Zukhruf yake cewa kawai shine faɗan mutum yace haddathana da akhbarana kawai zikirun laka wa liqaumika nan ilimin hadisi inji al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala Shu'bat ibn al-Hajjaj yake cewa kullu ilmin laysa fihi haddathana wa akhbarana fa huwa khallun wa baqar duk wani ilimin da ya kasance babu za a ce haddathana babu akhbarana Shu'ba Allah ji kanshi yake 100 shekara 160 ya rasu bayan hijira manyan malaman hadisi sune jigo yake cewa duk ilimin da ya zama da ba haddathana ba akhbarana kawai tallakayen kayan marmari ne kamar talla albasa ce kayan danye wanda suna iya bacewa a banza yuridul ilmun al hadis nan ilimi yana nihin hadisi Allah mushi rahama haka wannan muqaddima ya cika ta da gwalagwale na ilimi masu albarka to babul hadas fil masjidi ina gazan mu tashi ko babu na 61 babul hadas fil masjid baban da ke bayanin yin hadasi cikin masallaci kamar mutum a cikin masallaci yau ma insha Allah abinda zan yi tare da bakon ne zan yi cikin masallaci a samu mutum yana jin iska yayi a cikin masallaci menene hukuncin abu an san ba wali ko ba an gari da ma ba an yi ba a cikin masallaci al-imam yake cewa Allah mashi rahama hadisi na 445 haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an abi zinad an al-a'raj an abi huraira anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi mai tsira da amincin Allah yana cewa al-mala'ikatu tusalli ala ahadikum mala'iku suna salati ga dayan ku ma dama fi musallahu allazi salla fihi matakar yana majlisin shi da yayi sallah a gurin malam yuhudis matakar bai yi hadasi ba taqulu suna cewa allahumma ghafir lahu kana annabi sai zai fassara mana tusalliqin shine addu'a kawai yake fassara ma addu'a da suke fada allahumma ghafir lahu allah kai mishi gafara allahumma arhamhu allah kai mishi rahama kenan bai zamna a cikin masallaci har ya gama ya huta mala'iku suna ta mishi wannan addu'a to ina da mun san wannan muna ta hamar a sallame kawai mu tashi mu tahiyyar mojin wani zancen banza wanda ba ma abinda bukata bace ta rayuwa wannan hadisin bukhari ya huddo shi a cikin man yajlisu fil masjid yantaziru salah wanda zai zamna a masallaci yana sauraron sallah ta zo wa fadlul masajid da faralan masallati kamar yadda zai zo a can gaba Muslim ya huddo shi a hadisi ta amma ta hanyar Abi Salih daga Abi Huraira Abu Salih Usman ay Bukhari ya huddo shi ta wannan huskar kuma haka nan Muslim daga hadisin Abu Rafi' Sagi da Muhammad ibn Sirin daga Abi Huraira zai zo a cikin Bukhari daga hadisin Abdurrahman ibn Abi Amra daga Abi Huraira ya gabata a cikin Kitabu Tahara hadisin Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi daga Abi Huraira Allah ya rada shi ma'ana hadisin ma'ana al-hadis ma'ana wannan hadisin qala al-muhallab al-imam al-muhallab yake cewa muhallab Allah mashi rahama yana daga cikin manyan da suka yi sharhin bukhari na harko wanda sharhin shi ya bace Allah mashi rahama ba a samu shi wanda wannan yana cikin miza da alherin da ake cewa ibn al-mulakin ya tsare ma al'umman musulunci su muhallab su ibn tin da makamantansu sun yi sharhin bukhari tun harkon zamani tun harko amma duka wannan sharhukan babu su sun bace ba san inda suka shiga ba to wannan shi yake kuma yana da su yake na kalawa da gare sun ce kaza kenan wani abu daga cikin ilimin nasu ya shi ya samu faralaki yayi shi kuma zaka san shi ta hanyar muhallab yake cewa al-hadasu fil masjid khadi'atun yuharamu biha al-istighfarul mala'ika yin hadasi cikin masallaci kuskure ne wanda ke haramta ma mutun samun istighfarin mala'iku kuma addu'a suku ana kaunar raha wannan addu'an mala'iku mai albarka ce mala'iku ne ga su ba haram kin kowa suka cewa ba kowa suka zalunta ba amma ga su suke maka wannan addu'a kenan ka tabbatar da cewa zaka samu albarkar ta wa sababuhu man azahum min arwa'ih al-khaba'is sababin kuma san saboda wanda ya cutar da su da mummunan wari ma kamar wanda ya kasance ya cutar da su da zawwa da albasa da wannan annabiyan hana ta kuma ina ga wanda ya suna zamana suna mishi wannan addu'a kuma yayi iska a cikin masallacin yace duk wanda yake son zubda zinuban shi to ya lazumci gurin sallar shi bayan ya sallame dan mala'iku su ta yawa ta mishi gafara annabi alaihi salatu wasalam ya kwatanta shi da ribadi ya tabbatar da wannan yake cewa la yashfa'una illa liman irtada mala'iku su neman ci to sai ga wanda Allah ya yarda da shi annabi ya bada labari cewa amin ma in ta dace da ta mala'iku Allah zai ma mutun gafara to kuma ina ga wanda zai kasance suna ta nema mishi gafara shi kuma ba so ɗaya ba so biyu ba malamai sun yi sabani akan zama mai hadisi a cikin masallaci bayan ya iskan nan zai ci gaba da zama dan baban bukhari ya kulla shi ne akan wannan farwa an abi darda sai aka rawaito daga abu darda annahu kharaja min almasjid ya huto daga masallaci yayi bawali summa dakhala sannan ya shigo ta haddasa ma ashabi ya ci gaba da hirar da daliban shi da mutanen shi kenan ya nuna cewa mai hadisi wanda ya kari arwallar shi yana iya zama cikin masallaci walam ya mustama an yace bai taba ruwa ba bai arwala ba kenan ali ba an rawaito kwatankwacin wannan an rawaito daga aba da nakhai da ibn jubayr suka cewa makaruhi ne zama cikin masallaci ga wanda bai da arwala haka ibn musayyib da hasan suke cewa yamurru marran wala yajlisu fi zai ci gaba da wucewa a ciki amma kada ya zamna zai iya wucewa kamar mai haila kenan amma kada ya zamna a ciki amma ra'ayi na harko shine ra'ayin da ya hirinjayi kuma malamai suka rinjayar da shi cewa mara arwala yana iya zama cikin masallaci asar kin su duka suna cikin musannaf na ibn abi shayba sai babu na gaba babu bunyanul masajid baban dake bayanin gina masallatai akwai asar da dama wanda ya kawo wanda muna bukatar su a babu bunyanul masajid baban dake bayanin gina masallatai wa qala abu sa'id yake cewa shine abu sa'id al-khudri kana saqaful masajid min jaridin nakhal ya kasance rihin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daga bawa ne na dabino aka yi shi wa amara umar bi bina'il masajid umar yayi umarni da gina masallatai wa qala yake cewa ukinnun nas min al-matar ka kiyaye ka rihi mutane gami da wannan gami da ruwan sama alkinnu shine daki ma'ana kai musu daki ka raba su daga ruwan sama wa iyaka an tuhammir aw tusaffir ka shedin kada ka sa shi wani ja ko kuma wani masara fataftina nasu ka hutun mutane ma'ana ka kauce mishi daga ado da kawa wa qala anas yake cewa tabahu na biha suna alfahari da masallaci mutane summa la ya'muruna ha illa qalilan sannan basu wannan kintara yadda shi sai kadan Ibn Abbas yake cewa la tuzakhrafanha wallahi sai kun kawatar da masallatai kama zakhrafatul yahud wan nasara kama da yahudawa da nasaru suka kawata masallatai nan da yake cewa fataftinan nas ka hutu mutane Ibn Battal yake cewa ka anna Umar fahima zalika min radd shar'il khabisa ila Abi Jaham kama Umar ya fahimci nan ne kama yadda annabi ya maida rigan nan tashi wanda akwai alam a jikinta da alamomi a jikinta da zane annabi ya maida ta me yasa yace innaha alhatni an salati ta shagaltar da ni gami da sallata amma kuma kenan sai nuna cewa wannan min babu aula a ce masallacin kuma an mishi ado an mishi kawashi ma zai shagaltar da mutun shine fahimtar Umar Allah mishi rahama da yake cewa zasi alfahari da masallaci wannan ta'aliki an rawaito shi mausuli a cikin musnad na abi ala al-musili da sahih ibn khuzaimah ta hanya abu kilaba yake cewa naji shi yana cewa ya ati ala ummati zamanin wani zamani zai zo ma al'ummata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya tabahuna bil masajid suna ta alfahari da masallatai summa la ya'muruna ha illa qalilan sannan bas rayar da masallatan sai dan kadan wanda Abu Dauda da Nisa'i da Ibn Hibban sun rawaito shi a takaice wanda yake cewa la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid kiyama ba zai tashi ba kaga mutane suna ta alfahari da masallatai wajen kawatar da shi ya samu shi abun ado wannan abin da yake nuna mana yanzu muka yi magana a muqaddimar wannan cewa ihadisan annabi sune masdar na ilimi as-sam'iyyat wal aqliyat annabi gashi yana ba mu labarin abin da zai faru kuma yanzu in ka duba zamanin mu ciki ne muke kamar da mu ne ake kai tsaye gashi da yawan kawata masallatai kuma gashi da amma kuma ba raye da su ake ba ba raye amruna ha illa qalila raye wakka wa yar kadan ci an ji sallar farin la kawo bakin shi ana ita ma kowa ya matsa a gama a watsi dai harkokin su to kuma abun kuma gashi ya abu kudi da cewa man'iyun ne a shari'a kuma abin da zai kasance ya nuna mana cewa sai dai abin da ya kamata mu sani ba wai annabi cewa ya badan alamatus sa'a dukkan alamomin sa'a cewa kaza yana daga alamun kiyama kaza yana daga alamun kiyama ba ana nihin ba cewa zargi ne ga wannan abu a zargin shi kuma a neme shi a wasu nususu daban wannan da annabi ya bada labari cewa mutanen karshen zamani sai ta alfahari wajen kawata masallaci ba kawata bace matsala ba ita bace haram ai ta kawata shi kuma ba a rayar da shi sai dan kada rishin rayuwa ita ce abun zargi rishin rayuwa kenan kawatar da shi ba shi bane abun zargi yake cewa la ya amruna ha abun da yake nihi rayar da ita da sallah da zikiri ba yana nihin rayar da ita da gini ba in rayuwa da gini ne gashi nan ana ta yi hadisi na gaba al-imamu al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa na 446 haddathana ali ibn abdullah haddathana yaqub ibn ibrahim ibn sa'ad qala haddathani abi an salih ibn kaysan qala yake cewa haddathana nafi ya ba mu labari anna abdullah akhbarahu abdullah ya ba shi labari anna al-masjid kana ala ahadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labin masallaci ya kasance a zamanin annabi alaihi salatu wasalam an gina shi ne bil labin da gini nace bil laban ko bil labin da wannan abun buragina wa saqafuhu al jarid yace marhin shi saqafin shi marhin shi shine abubuwan bawa na dabino wa amduhu khashabun nakhal kuma gimshikin shi shine itatuwa katako na abun nan na dabino babban icen kamar yadda za a yi runha falam yazid fihi abubakar shay'an abubakar bai kara komai ba akan shi wa zada fihi umar sai ya kara wa banahu ala bunyanihi ya gina shi akan ginin shi fi ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bil labin da wannan buragina wal jarid da kuma bawon dabino wa ada amduhu khashaban yammai da gimshikin su suka koma kamar yadda suke a matsayin itatuwa na dabino summa gayyarahu usman sannan usman ya jirkita shi faza da fihi ziyadatan kasira ya kara wani kari da dama a cikin dan bukata ta kama wa bana jidarahu bil hijara ya gina katangan masallacin da duwatsu almanqusha wanda ake an sassake su duwatsu wanda an wangakin su sun zama na masu sulbi wal qasa kuma ya kawo laka irin wannan wanda take mai kyau ana yin abun gare ita ana yin shahida ita shahi ake da ita wadda tana da holi waje al'amduhu min hijaratin manqusha ya sanya gimshikin su shima duwatsu ne wanda suke an gyara su wa saqafahu bisaj kuma ya sanya rinin nashi rihin shi marhin shi ya sa shi da zugu abinda ake ce ma zugu shine katako nau'i ne na katako wanda ake zawa da shi daga hindu nau'i ne na katako wanda ake zawa da shi daga hindu kamar yadda malamai suka yi nuni akan shi Ibn Battal yake cewa Allah mashi rahama shi ma malamin Malikiya ne mai sharhin Sahih al-Bukhari wanda aka yi sanin shi da cewa sharh Ibn Battal li Sahih al-Bukhari yace ja'at al-asaru an an-nabi sabbi karahata tashhid al-masajid hadisai sun zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da karhancin masallaci a daukaka shi wa tazyinu hada yi mushi qawa Habib ibn Shahid ya rawaito daga Hassan yake cewa lamma bana al-masjid qalu yayin da ya gina masallaci kace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kaifa nabnihi ya zan mu gina shi yace laysa li ragwatun an akhi Musa ba ni ki gami da a sunna ta dan uwana annabi Musa arishin ka arishi Musa ayi shi dan karami daki na haki kamar yadda annabi Musa yayi nashi kenan nan sun nemi a kawaza shi a dokaka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace wa hazihi al-asar wannan hadisi gabaki ɗayan su ma amma zakarahul bukhari da abinda bukhari ya ambata fil babi a cikin babin nan tadullu ala anna sunnata fi bunyal al-masajid al-qasr cewa sunna a gina masallaci shine takaitawa wa tarkul gulu fi tashidiha da barun wuce gona da iri wajen kawata su da daukaka su khashiyatul fitna dan gudun fitna wal mubaha bi bunyaniha da al-fahari da gina shi ala tara anna umar ibn al-khattab baka ga umar qala lillazi amarahu bi bina'i al-masajid yace ma wanda umarce shi da gina masallaci a kinnan nasa min al-madar kai dai ka rihi su kawai daga mazubin ruwa kan ruwan sama ya rika bata su ka shedin ka kai kaza har zuwa abin da ya fada umar Allah ya rada shi a zamanin shi Allah ya buda musu duniya ma a cikin zamanin shi dukiya akwai ta ga kamar halifancin abubakar ba kuma Allah ya bashi dukiya amma bai sauye masallaci akan ginin da yake ba sannan da dukiya ta karu a zamanin Usman bai so bai kara shi ya kaisan ya anja alal makan labin hijara ya doko madadin dutsi sai sa burgi sai sa dutsi da kasa kuma sakafin shi ya sa shi da zu a sa shi shine zugu madadin ya sa kata ko madadin wancan itatu bai takaita ba akan wuce gona da iri wajen takaita shi inda ya kai karshe me yasa dan saboda shi ma nashin dai abin da ya dan wuce wancan kawa amma ba wuce gona da iri bane shi yasa yace takaitawa ake so wal yaktadi bihima fil akhz min ad-dunya dan ai koyi da su a cikin sha'anin duniya bil qasr da takaitawa da kifaya da amsa abin da kai ya wadatar wa zuhdi fi ma'ali umuri hada gudu gami da abin da yake na duniya madaukakan duniya wa isarul bulga biha mutun ya zabi abin da zai kasance mishi guziri a gidan duniya shi kawai wanda zai wadatar da shi ba sai ya tara abin da ya wuce karfin shi ba babu na 63 babu ta'awunu fi bina'il masjid baban da ke bayanin taimakekeniya wajen gina masallaci wannan ya kama wannan ya kama haddathana musaddad al-imam yake cewa hadisi na 447 حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الهزاء عن إكرمة قال لابن عباس ولابنه علي خالد الهزاء مين muka ce a gare shi الهزاء ما كان المشركين ان يعملوا مصالح هكا ne mun wuce aya ashi ta'awun fi bina'il masajid wa qawlu Allah ta'ala ma kana lil mushrikeena bai dace ga mushrikai ba bai kamata ba ku bar su ma'ana an ya amru masajid Allah saraya masallatan Allah Khalid al-Hazami muka ce gare shi yauwa da an ce al-Hazza shine mai sayar takalma amma ba sai da yake ba Khalid mai takalma ba sai da yake ba gurin su yake zama qala ibn Abbas ibn Abbas ya ce mini wal ibnhi Ali da dan shi Ali yace in talika ila Abi Sa'id ku tahi zuwa ga Abi Sa'id fasma amin hadisihi ku sauraro daga hadisin shi fan talakna sai muka tayi fa iza huwa fiha idin yusli sai gashi a cikin garkashi yana gyaranta fa akhadha rida'ahu sai ya doki wannan mayahin shi fa hataba yayi zaman ihtiba'i da shi zaman ihtiba'i shine da zai mutun zai zamana ga makahuwan shi guri guda summa an sha'a yuhaddisuna sannan sai ya fara yana ba mu hadisi kamar zaman irin zaman shan hura shine al-ihtiba yace sannan ya zamana yana ba mu hadisi hatta ata zikira bina'il masjid sai da yazo wajen ambatan masallaci fa qala sai yake cewa kunna nahamilu labinatil labina mun kasance muna daukan burgi burgi wa ammaru labinatil labinatil ammar amma yana daukan burgi bibi fara'ahu annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi fa yanfudu turab yana kakkabe kasa anhu da gare shi wannan faralace gare shi har annabi yake kakkabe mishi kasa wai qulu yana cewa waiha ammar taqtuluhu lfi'atul bagiya kai can ammar wasu kungiya wanda suke azzalumai za su kashe shi ya du'uhum ila aljanna yana kiran su zuwa ga aljanna wa yad'unahu ila an-nar suna kiran shi zuwa ga wuta wa qala yake cewa yaqulu ammar ammar sai yake cewa uzu billahi min alfitan ina neman tsarin Allah daga fitina ta addini yake ne ba wannan wanda annabi ya fada ba wannan da za a kashe shi ai fitina ce amma tunda annabi ya fada abin tabbas ya abku ba shi yake ne bayana nihin fitina ina neman tsari kar ta kasance ta addini na nan waiha annabi ya ambatan kalmar waiha dan saboda waiha ana amfani da ita cikin wanda ya kusa fadawa halaka wail kuma wanda ya riga ya fada sababun nuzulul aya sababun sabkar wannan aya annahu lamma asara al-abbas yawm badr ranar da aka kamo abbas ranar badr aqbala alaihi al-muslimun sai musulmi suka fuskanto akan shi fa ayyaruhu bil kufr suka aiban tashir kafirci wa aglazulahu Ali sai suka karfafa mishi haushi akan cewa kaka hurza kai da dan uwan annabi ne ma sallallahu alaihi wasallam sai abbas yake cewa malakum tazkuruna masawi ina duna muhasinana me yasa kuke ta ambatan mumuna ayyukan mu buku ambatar ayyukan mu na alkhairi fa qala lahu ali sai ali yake ce mishi alakum muhasin kuna da wani abin kirki ne da kuka yi qala na'am sai yace eh haka ne inna la na'muru almasjid alharam muke rayar da masallaci mai haram mai alhurma wa nahjibul ka'aba kuma muke tsaran ka'aba wa naskil haji muke shayar da alhaji ruwa wa nafukul ani muna wanda suke bayi muna sayarwa mu in hudda su daga yanci fa anzalallahu hazihi alaya sai Allah ya sauko da wannan aya cewa ma kanal mushriki kenan wannan rayuwar ta su Allah ya kore ta ba ma rayuwa bace dan rayuwa ce ta kahurci nan da yace shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu shaida a karan kansu da kahurci me ake nihi da nan yanzu kahuri in ka tsira shi ka ce mishi kai kahuri ne ya tabbatar maka da cewa shi kahuri ne shi ma gani yake akan daidai yake kai ne baka fahimci ba kake wahala kenan annan Allah yana nihin suna masu shaida a karan kansu da kahurci dan ai zargin annabi ma suke cewa shi ya bar addinin uwaye da kakanni amma nan shaida ma'ana ayyukan su da sujada ga gumaka da suke sun tabbatar da cewa su kahurai ne amma ba wai da bakin su da ikrarin su ba shi ko abinda aikin ka ya tabbatar yayi abinda aikin wannan magana ka ta kore ka zo kana cewa kana ni mai girmama aihina ne ni mai mutunta shi ne amma kuma a aiki mu zo mu ga ya ce kai zo ka so mini kaza ka ce na kiya zo kai kaza ka ce na kiya kuma ka ce kana girmama shi kenan aikin ka ya ƙaryata abinda kake faɗa shine Allah yake nihin shahidina ala anfusihim ayyukansu suna masu shaida akan cewa su kahurai ne nan da yake cewa ku zo mu je zuwa wajen Abi Sa'id mu ji hadisan shi Ibn al-Mulaqin yake cewa a cikin shi annal alima yab'asu waladahu ila alimin akhar li ta'allama min malami yana tura dan shi zuwa ga wani malamin daban dan ya koyi ilimi gare shi li annal ilma la yahwihi ahad dan ilimi mutun dai bai sai tattaro shi ba nan kana malami diyanka yake dauke shi ka kai wajen wani ya karantar da su abinda wancan zai karantar da su tana yiwa kai ba za ka karantar da su ba shine yace tashi muje dan shi ne ce ma tashi muje wajen Abu kaje wajen Abu Sa'id kuma duk da shi ma malami ne da yace fa akhadha rida'ahu fa hataba summa an sha yuhaddisuna ya amshi mayahin shi ya zamana yayi zama irin na taimatar sannan sai ya fara yana ba mu hadisi yace fihi annal halima yata'ayyau lil hadis a cikin shi mun fahimci cewa malami ya kamata ya shirya ma ilimin hadisi in zai bada wa yajlisu lahu jilsata ahuban lizalik ya mushi zama wanda yake nuna cewa ya shirya akan shi shine yace sannan sai ya fara ba mu hadisi na gaba at-ta'awunu fi bunyani al-masjid min afdal al-a'mal neman taimako cikin kamawa juna cikin gina masallaci yana daga cikin mafi mayyamanyan ayyuka yace li anna zalika mimma yajri al-insanu ajruhu ba'da mamatihi dan wannan yana daga cikin abin da ladan ke tar da dan adam bayan rasuwar shi yasa annabi da girman shi da darajar shi amma ta bai bari ba tare da shi ake kama a aikin alheri ba mutuntawa ce a kawo bari mun yi ma kamar yadda kana nafila wani bai ya ce maka ba an haba malam kun wuce nafila bar kauta mu mata wadatar kenan da yayi ba a wajen aikin ibada ka karrama mutun ka ce mishi a bar kawo mu mun yi wata hasinul amwal da kuma ita habisul amwal sa dukiya ta zama na hubusi wadda amfanin ta zai gama an jama'a da da na gari wanda zai ma mutun addu'a haka nan ilimin da mutun ya bayar bayan rayuwar shi da yace annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ammar da wannan hadisi yana cikin hadisin da ƴan shi'a suka halaka sababin shi yace yana kiran su zuwa ga aljanna suna kiran shi zuwa ga wuta kenan nan ƴan shi'a suke cewa sahabbai ke shi nan Allah ya tabbata annabi ya tabbatar da cewa ƴan wuta ne tunda ai da su ne aka yi rikicin aka yi jayayya inna ma yasihu zalika fil khawarij ibn al-mulaki ne yace wannan ya tabbata ne ga khawarij ba duka wanda suka yi samu fitinar da ammar ba yace allazina ba'asa ilaihim ali wanda aka tura ali ibn abi talib ya tura ammar yana kiran su zuwa ga jama'a bai in babu ko dai ka dauki wannan kalma ka azata ga sahabbai inji ibn al-mulaki dan bai hadita ga wani ba daga cikin musulmi ya fassara wani abu ga kan sahabban annabi sai da kyakkyawar fassara dan saboda sahabbai wanda Allah madaukin sarki ya yabe su ya musu shaida da farala kuntum khair ummatin kuni hiyayyan al'umma da su ake mu ko mun shiga ciki yan bayan ne amma khidabun da Allah ya sauko da wa yake mufassirun suka ce hum ashabu muhammad sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ake duk da ya shahi dukkan al'umma shi وقد صح أن عمار يا إن كنت تيوا عمار بأسه إلى الخوارج علي يا طول سزوا الخوارج أنا كلن سزوا جماعة مسلمي ودا تكين تأكوي كي أي واجمي لكسكولي لشهد النبي عليه الصلاة والسلام تيوا صاحب إن شاء الأمة شو بس هذا أكان كسكولي وأما كما سككيا بسجبوا أن كلن خوارج a cikin shi akwai cewa Ammar annabi ya fahimci cewa fitinar ya fahimta daga annabi alaihi salatu wannan fitinar shi yasa yake neman tsari daga fitina a cikin sha'anin addinin shi dan annabi ai cewa fitina kawai to shi kuma sai ya nemi tsari Allah sa dai ba cikin addinin shi bane ba dan annabi alaihi salatu wasalam ko hadisin da ake rawaitawa yana cewa la tastaizu billahi minal fitna fa inna asadul munafiqin kaku nemi tsarin fitina dan saboda ita ce girbin munafukai take girbe su taraba su da duniya da hadisin bai inganta ba kuma ya san cewa in yayi hakuri imanin Ammar ya kai abun yabo ne ga Ammar dan imanin shi ne ya kai inda annabi har zai bashi labarin abin da zai faru da shi ba tare da shakku ba da darba dan wani ne mai tsoro aka ga mishi hey rude daga nan bai ƙara jin dadin rayuwar ba har abada amma hankalin shi kwance ci gaba da rayuwar shi fihi fadilatun zahira li Ammar a cikin shi akwai farala zahira ga Ammar kuma wannan alama ce daga alama ta annabta annabi ya faɗi wannan abin kuma sai da ya auku dan annabi ya bada labari kuma haka ya kasance kamar yadda ya bada labari babu na 64 babu isti'ana bin najjar wa sunna'i fi awadil minbar wal masjid al-imam al-bukhari yake cewa baban da ke bayanin neman taimako bin najjar da kafinta wa sunna da ma'aikata fi awadil minbar wajen gina itacen minbari wala masjid da ma masallaci ba hadisi na 448 haddathana qutayba qutayba ibn sa'id al-baghlani haddathana abdul aziz an abi hazim an sahal qala yake cewa ba asar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'atan annabi ya aika zuwa ga wata mace yake ce mata an muri gulamakin najjar ki umarci danki kafintan nan ya amalu li a awadin ya aika ta muni itace na minbari ajlisu alaihin wanda zan rika hawa busan su wannan annabi ya nemi taimakon wannan kafinta ya mushi ma'aihiyar shi kuma yace ta sashi hadisi na 449 haddathana khallad haddathana abdul wahid ibn ayman an abihi an jabir anna mar'atan qalat wata mace take cewa ya rasulullah ya ma'aikin allah ala aj'alu laka shay'an taq'udu alayhi shin bazan sa maka wani abu baka rika zama akan shi ga wajen hudu ba fa inna li gulaman najjaran ni ina da yaro wanda yake kafinta ne kala sai yace mata in shi'ita in kin so sai ki sa annabi ya bata izini ne kenan fa amilatil minbar sai ta aikata wannan minbar ta sa danta ya aikata dan ita ta sa sai aka nasaba aikin zuwa gare ta wannan hadisi bukhari ya huddo shi a gurare guda biyar idan mutun ya ce a cikin hadisin sahal ya saba ma ma'ana hadisin jabir dan saboda ya ce hadisin sahal annabi shi ya tambayi wannan mace cewa ta umarci yaranta amma hadisin jabir macen ita ta tambaye annabi alaihi salatu wassalam kenan kaga akwai cin karo da juna an aka fahimci zahirin hadisin yace sai a bada amsa akan cewa bi annahu ya tamil an takuna al mar'a bada at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil mas'ala wa tabarra'at lahu bi amal al minbar yana yiwa a ce wannan macen da farko ita ta tambaye annabi alaihi salatu wassalam cewa zatta sa danta ya mushi minbari sai yace mata to babu lahi tana iya yi kuma da ya gajin kiri ba ayi ba annabi ya ce mata ki umarci yaron ki mana ya muni munbari kenan shi jaddada mata ne yayi bayan karba kiranta na can harko da tace tayi ta cika abinda tayi ta abin tayi alƙawari wa fihi anna maw'ada ghayruhu li illati yajuzu istinjazuhu fiha kuma a cikin nan sai mu fahimci cewa wanda ya ma wani alƙawarin cewa zan maka kaza ya halitta shi wanda aka ma alƙawarin ya je ya zaburar da shi cewa abin nan da kace zaka muni ya kamata kai shi wa taharikuhu fi itmamiha kuma ya zaburar da shi akan ya cika wannan abun in an samu jinkiri ya ce to abinda kace zaka yi ina tuna maka ko ina zaburar da kai babu na 65 babu mambana masjidan baban da ke bayanin wanda ya gina masallaci حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب اخبرني امر ان بكير حدثه بكير يا باشا لاباري ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه يانا فدا لوكاشين دا متاني سيكي فدا cikin sha'anin shi hina bana masjidir rasul lokacin da ya gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna cece ku ce akan shi yake cewa suna cewa masallacin na annabi yadda gina abun shi ka sauya yace innakum aksartum ku kun yawaita cece ku ce wa inni sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bana masjidan wanda ya gina masallaci bukai ya kala bukair yake cewa hasibtu annahu kala ina zatan cewa yace yabtagi bihi wajha Allah yana neman ladan Allah banallahu mislahu fil janna Allah zai gina mishi kwatankwacin shi a cikin aljanna kenan wannan lada ma yake kokarin nema ba zargi ba da kuke mishi anan wata ruwaya yana cewa koda daidai gidanta kamar fasata hada kamar daidai gidan wannan tantabara koda daidai gidan tantabara ne Allah zai gina maka kwatankwacin shi a aljanna sai kuma abin tambaya anan gurin ya akai a ce kwatankwacin shi kuma anan masallacin gidan duniya duka kamar kwatankwacin masallaci kamar wannan ɗakin in aka maka ɗakin irin wannan a aljanna ai ba maka ihsani ba an ce kwatankwacin shi balle ma wanda aka ce kamar gidan tantabara in yayi shi kamar gidan tantabara dan an mishi gida a cikin aljanna kamar gidan tantabara mi sai mishi babu wani takarimi zan mu ga amsa a ciki yace masallatai dukkan su gidan Allah ne ɗaki ne na Allah shi yasa Allah ya ko gina su ya kwatamta ya jingina su zuwa gare shi cikin inna ma ya amuru masajidallah wanda ke gina masallacin yake raya masallacin Allah shine wanda ya imani da Allah da ranar lahira wannan kadai sharaf ne da daraja da daukaka gami da masallaci fi biyutin azinallah cikin masallakuna nan dakuna masallace yake nihi wanda Allah ya ba da izini an turfa a daukaka su wai zikarfi ya sumu an bace sunan Allah a ciki shi yasa malamai suka ce wancan hanin da ake tayi na daukaka masallace da kawata su karhanci ake nihi kuma in an gama shi da rishin rayarwa ta ibada kamar yadda muke yi ni ta gina shi da ado da kawa amma kuma wajen ibada babu shi ake zargi dan gashi nan Allah ya ce turfa a wuzgar fiya sumu a daukaka su daukakawa ta gini da kyautata shi in ji wata fassara shine mafificin gida a cikin duniya kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa cewa mafificin dakuna a ban kasa shine masallaci da yake cewa yana neman yarda Allah yana nihin ya kasance da ikhlasi yayi a gina shi yace banahu mukhlisan fi bina'ihi lahu yayi shi da ikhlasi wa man kataba sumahu alayhi fa huwa ba'idun min al-ikhlas ibn al-mulakin ya rasu a shekara ta nawa shekara ta 800 da yan kai tsakanin shi da mu yanzu shekara wajen nawa dalilan shekaru ne Allah mushi rahama yake cewa wanda ya rubuta sunan shi a jikin masallaci yayi nisa da a kira shi da ikhlasi kamar yadda ibn al-jawzi yayi fadakarwa akai li'anna al-mukhlis yaktafi bi ru'yati al-amr al-ma'mul ma'ahu mai ikhlasi kaw yana neman Allah ya gani ba jama'a ba wadda kana Hassan ibn Abi ibn Sabit Hassan ibn Sabit kana yashtari ahlul baiti ya kasance yana sayin wannan bayu fa ya atikahum ya anta su wala yakhbiruhum man huwa ka abada salabarin ma cewa shi ya anta su suna cikin bauta zai je hudda kudi ya ba ma mai sucewa amma kakka cewa ni na anta su kawai ce wani ya saya an anta ku tahiyya sai shiga yawan yanci bisa san ba ma wayan musu to ibn al-mulakin kamar yadda wannan magana ka ta ibn hajar dalibin shi a fatahul bari ya ka kwatankwacin ta cewa duk wanda ya gina masallaci ka shaidin shi da a kawo sunan shi alika yayi nesa da ikhlasi kamar yadda muke gani na wannan ana masajid na wannan ana ta rurrubuta wannan bai kamata ba abinda aka yi ikhlasi Allah bai bu wa zaka nuna ma wa zaka ce ma naka ne Allah wanda kamma babu ruwan su ba shago bane ka buda balle san shagon wane ne kawai abinda ake bukata Allah ya sani shi kuma abinda kai dan shi ya riga ya sani in ya kasance da manuhar su wanda suke yin masallatan suna lika dan wanda suka aiko a musu su gani cewa tabbas an yi to ana yi a cire shi zaman shi ya ci gaba da wannan babu fa'ida ba bukatar wannan yake cewa akwai za a gina mishi kwatankwacin shi cikin aljanna yace yana yiwa kawai cikin suna ake nihi kamar yadda ka gini haka za a maka gini kawai suna ne hada ginin kamar yadda komai na aljanna ba ɗaya bane da na duniya amma yalwashi da kyanshi da kuma fifikon shi mun sani cewa ba za a kwatanta dakunan aljanna ba kamar yadda dakunan aljanna suka hi dakunan duniya to shi ma haka ne dan saboda an raba shi zuwa ga Allah wa kad bashara shari'u khadija mun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma khadija labari cewa da wani gida daki gangarumi a aljanna wanda babu yawan dumi kuma daki ne na zinari wanda babu wahala cikin shi amma shi ma ba gida na duniya ba dakuna irin na duniya ba
ana lullumka shi daidai gurgurdan ikhlasin mutum yayin da Usman ya fahimci wannan ma'ana sai gaugawa zuwa ga gina masallaci da kyautata shi da sa ikhlasi a cikin shi kuma sahabbai suka fahimta suka yi mishi mutaba'a suka bi shi akan haka nan kin
wannan marmu yi da sanan babu manyi akuz
babu na 66 babu manyi akuz bi nusulin nabli iza marra fil masjid baban dake bayanin mutunan da zai ruko da usulun nabal asalin abun nan asalin kibiye shi idan zai wuce cikin masallaci abin da yake nihi da wannan mutun ne yana zai wuce cikin masallaci amma da kwarin shi a ratai haka abin da ake so ya rike nan kin kai bar shi a sake dan saboda gudun ka wani wasu suna rikici su zaburo ya warta cikin masallaci ai banna haka nan ko ya zo irin wannan a cikin abin nan a cikin sha'anin kasuwa annabi alayhi salatu wassalam ya faɗa haka hadisi na gaba al-imam al-bukhari ke cewa haddathana qutaiba ibn sa'id ya ba mu labari haddathana sufyan ya ba mu labari shine sufyan ibn uyayna wanda yana cikin kima shi da wannan kin shi yana dan shekara 4 har da sai qur'ani har da ta kirki da tilawa mai kyau kale yake cewa qultili amri na ce ma amr ibn dinar asami'ta jabiran irin wannan malamin sun riga sun kafa ka'ida duk inda zaka ji bukhari ya ce fulan shine wani din da kaji ya ce fulan bai kaidin shi ba shine wani din kaji ya ce sufyan bai ce ba sufyanu sauri to yana nihin sufyan ibn uyayna kawai yake cewa asami'ta jabir ibn abdullah yaqulu shin kaji jabir dan abdullah yana cewa marra rajulun fil masjid wani mutum ya wuce cikin masallaci wa ma'ahu sihamun tare da shi akwai kibiyoyin shi fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi amsik bi nisaliha rike kan asalin wannan kan kibiyar ka gidan ka rike shi a rike ka wuce kar ka wuce cikin masallaci da shi ibnu hajar yace ibnu battal yace wannan hadisi na jabir a cikin shi isnadin shi la yazharu fihi al isnad isnadi bai bayyana a cikin dan saboda sufyan lam yaqul inna umar qala lahu na'am bai ce ba ya ce mishi na'am kau asami'ta jabir kaji jabir yana cewa kaza a karshe bai ce mishi ba eh naji kenan rishin hadar wannan zai zama na suka ne ga hadisi yace sai dai bukhari ya ambace shi a cikin gurin da ba kitabus salat ba ya ce mishi na'am fa qala lahu na'am a karshe ya ce mishi eh haka ne naji kenan sai tabbata cewa hadisi ya kubuta daga duk abin da za a mishi zargi yace wannan ibn hajar yace wannan an gina shi ne akan asalin cewa al-qira'atu ala shaykh in kana karanta kace haddasa ka fulan sharadi ne sai ya ce na'am wanda mun ga wannan mas'ala a takarir mazhabi wanda yake rajihi a wajen malaman hadisi wanda bukhari yana cikin su ba sharadi bane an sharadi kawai shine an wadatar da malamin yayi shuru kuma yana walke kuma yana jin abin da ka faɗa kana karantawa ina ji kuma ko da ban ce maka na'am ba to wannan ya tabbata kamar na baka izinin ruwaya ne gare shi ba dole sai na ce na'am ba shi yasa wannan zahiri ne a cikin abun nan a cikin isnadin a cikin hadisin akwai nuni zuwa ga ta'azimu qalilu damu kasiri jini kadan kin shi ko yawan shi ana so mutun a kiyaye shi ma'ana jini zubda jinin mutum musulmi dan ka zubda jini ne annabi yace ka mutun ya rike kibiyar shi kuma da akkada alhurman musulmi da halaccin shiga masallaci da makami sai dai da wannan sharadin da annabi ya faɗa sai wannan yake nunin hadisin da aka huddo daga cikin ausat na dabarani yake cewa na ha rasulullah sa anta qalibu salahi fil masjid annabi ya yi hani game da jijjuye makami cikin masallaci ma'ana shine abin da ya gabata to kuma abin da dai zan mu tarda nan gaba wanda nan ba zan mu tsaya akan bayanin shi ba nan gashi ai an hana taqalibul silah juya makamai a cikin masallaci kuma nan an ce duk wanda zai wuce ma masallaci da makamin shi to ya rike kan in bindiga ce ya rike bakin tsinin ka wani zo ya taba ma wasu banna to wannan kuma gashi inda za a samu cin karo da juna na zahiri a ganin ido hadisi zan mu tarda can gaba cewa Habshawa sun kasance suna zauwa da masu sukan su suna wasa a cikin masallaci ranar Eid wanda har Aisha tana leƙa yana kusa zan mu tarda shi muka je zan bayani akan shi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah muna gafara subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi